Rundunar tsarota musamman a jihar Plateau ta ce ta samar da wasu kayayyakin aiki kwatankwacin irin waɗanda ƙasashen da suka ci gaba ke amfani da su wajen gano masu aikata laifi a tsakanin al'umma. Kakakin rundunar STF a jihar Plateau Manjo Umar Adam yace rundunar su ta dukufa wajen tabbatar da tsaron lafiyar jama'a.
Ina so zan sanar miki cewa akwai wato television CCTV saboda a tabbatar da an samu kula da ayyukan da mutane suke yi ya daddasa su a wajeje daban-daban a nan cikin gari saboda daga nan wajen tibin yana recording din dukkan mutane da suke wajen da duk activities din da suke yi muna ganin su a TV kuma duk lokacin da wani abu ya taso muna da dama za mu iya magana da jama'anmu da suke wajen
a ce an samu ci gaba kenan
a kwarai da gaske kwarai da gaske
kana ganin kamar wannan zai taimaka wajen dakile matsalolin tsaro da ake da shi kamar yadda ake samu a kasashen
waje kwarai da gaske saboda idan kika lura kamar can kasashen wajen ma yanzu dai muna kwaikwayo ne da su menene kwaikwayo da su saboda su kamar duwa na surveillance cameras din da shi suke amfani kuma yake ba su abin nan gudunmawa wajen cimma burin su na tabbatar da zaman lafiya to kin ga shi ma wannan din kamar yadda yake ba su wannan abin nan dama suke samu nasara akan wannan mugayen ayyuka kuma suke tabbatar cewa to wannan amfani da shi suke tabbatar da an zauna lafiya kin gani mu ma yanzu mun samu wannan dama
kakakin rundunar tsaro ta STF kenan a jihar Plateau Manjo Umar Adam ita ma hukumar tsaron farin kaya wato Nigeria Security and Civil Defense Corps wacce ta horar da jami'an ta kan amfani da makami da dabarun gano masu aikata laifi gani yadda ayyukan yan fashi da makami da masu garkuwa da jama'a ke ƙara yawaita a wasu sassan Nigeria komandan rundunar tsaron farin kaya wato Civil Defense a jihar Nasarawa Muhammad Gida Gafari yace bayan horarwa daban-daban da suka ba jami'an su manya da kanana yana da yakinin tsaro zai inganta a kasar
lokaci yayi da ya kamata matsaloli da ake samu na rashin zaman lafiya musa masa capital post mu tsaye da shi aikin mu ne mu hukumomin tsaro mu tabbatar da cewa kasar nan ta zanna lafiya to alhamdulillah da irin wannan horo da muke abubuwan sun raguwa ayyuka suna ƙara inganci kuma an ka duba zabi ya kusan zuwa na 2019 to ka kuma yawanci daga mu hukumomin tsaro mu yake zuba idanu kan mu ga cewa an yi zaben nan lafiya to ina fata al'umma su ba mu haɗin kai shi tsaro ba na dan civil defense bane ko na dan sanda ko na soja kadai na kowa da kowa ne in Allah ya yarda kuma kasar mu za ta zanna lafiya
ita ma kasar Amurka ta bakin mataimakin jakadar ta a Nigeria David Young yace Amurka tana bada gudunmawa don tabbatar da tsaro a Nigeria ta hanyar horar da jami'an tsaro shirye taron sasantawa tsakanin jama'a da tallafin kuɗi wa yan gudun hijira a ziyarar da ya kawo nan jihar Plateau kan kashe-kashen da ya wakana a wasu sassan jihar ya shaida man irin kokarin da kasar ke yi wajen samar da tsaro a Nigeria
we funded different organizations that are working on peace building and dialogue
Mr. Young yace mun tallafa wa kungiyoyi daban-daban da ke aikin inganta tsaro da zaman sasantawa abinda muka tabbatar yana taimakawa
we are doing some training in Abuja of different police units
yace muna horar da jami'an yan sanda a Abuja da ke aiki a fannoni daban-daban
we're providing more than $200 million to help the roughly 5 million displaced people.
David Young ya kara da cewa a yanzu haka mun samar da kuɗi fiye da dala miliyan 200 don tallafa wa 'yan gudun hijira kimanin miliyan 5 a jihohin arewa maso gabashin Nigeria. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.